الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وديات قال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar ash-shaykhul imam al-muhaddith أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكرتو أن يقباتا دتيمكم الله سبحانه وتعالى من كمل كراتو تكم متاشير مغانا واند مالا ييمة تاكيد ركنية الفاتحة وفضائلها wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan naskhul qira'ati wara al-imam fil jahriya mala Allah ya ji kansa da rahama yace naskhul qira'ati wato shafe wayin karatu wara al-imam a bayan al-imam fil jahriya wato a sallar da al-imam yake bayyana karatu a ciki ko a raka'ar da limami yake bayyana karatu a ciki wato idan limami yana karatu a bayyane a farkon musulunci sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da kuma hadithin Abu Huraira man salla salatan lam yaqra bi fatihatil kitabi fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghayru tamamin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sun kasance idan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana musulmanci to su ma suna karatu a bayan shi to wannan shine an dauki lokaci mai tsawo ana yin haka to sai ya zamanto daga karshe ma'aiki alaihi salatu wassalam ya hana su karatun sura ya tabbatar da su akan karatu na Fatiha ana nan kuma karatun na Fatiha ma kuma manzo Allah sallama wato ya hana yin shi mun gane da kyau kamar yanda zamu gani a cikin wannan matashiyar magana din wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha albani yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance hakika ya halitta waɗanda suke yin koyi da shi sune mamuna shi sahabbai nashi ya halitta musu an yaqra'u biha wato su karanta Fatiha wara al-imami a bayan limami fi salatil jahriya a sallar da ake bayyana karatu a cikin ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya halitta wa sahabban shi wato su yi karatun Fatiha hatta a raka'ar da limami yake bayyana karatu a ciki haythu kana fi salatil fajr yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin sallar as-subahi fa qara'a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi karatu yana cikin karatu fa thaqulat alaihi al-qira'atu wato sai karatun ya tsananta a gare shi yayi nauyi a gare shi saboda wancan yanayi wancan yanayi wancan yanayi sai aka doki hankali shi sai ya zamanto karatun nashi yayi mai yauni falamma faraga lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallar as-subahi bala sai ya ce wa sahabbai nashi ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum yace watakila kuna yin karatu a bayan limamin ku ko watakila kuna yin karatu a lokacin da nake yi muku limanci naji karatun ku yana shiga cikin nawa karatu na yana shiga cikin naku haka ne ko kullana na'am hazzan wato hadisin saboda na ubada ibnu samit ne yana cikin sunan abi daud ubada yace sai muka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kwarai fa muna yin karatu a bayanka amma hazzan da gaugawa muke karatun ya jaka dan Allah muna karatun da gaugawa ba wai irin naka muke tartili ba saboda kada ka huce mu mun gane da cewa hazzan ma'ana naqra'u bisru'atin muna yin karatun da gaugawa ya jaka dan Allah qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da su to la taf'alu kada ku sake aikata haka kada ku sake yi ku daina daga yau illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitabi sai dai in kowanne daya daga cikin ku zai karanta fatihatul kitabi iya fatihatul kitabi ita kadai za ku yi iktifa'i da ita amma dai ku karanta wata sura bayan kun gama karatun Fatiha tare da cewa kuma kuna sallah a bayan limami kuma limami yana karatu a bayyane ba a koye ba to kada ku yi wannan karatu ne fa innahu la salata liman lam yaqra'a biha saboda hakika yadda lamarin yake babu sallah wanda take cikakkiya ingantacciya ga wanda bai karanta Fatihatul Kitabi ba a cikin sallar shi kamar yadda hadithun ubada wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan mutumin da bai karanta Fatihatul Kitabi ba a cikin sallar shi to ba ya da sallah. Wato zamu ga wannan kamar yadda ajiya mun yi maganar Abu Huraira Allah ya kare yadda da shi. To ita ce fatawa ta Abu Huraira hal Abu Huraira ya koma ga Allah shi yana ganin cewa ko a bayan limami kake. To za a karanta Fatiha ne kamar yadda muka ka hadisi yana cikin Sahih Muslim yace da shi yace iqra walau fi nafsika ka karanta Fatihatul Kitabi koda a ranka ne ka karanta ta saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi da yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala wanda ajiya mun karanta hadisi haka kuma al-Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama jabalul hifz wato ɗaya daga cikin amirul mu'minin fil hadith wato shi ma yana ganin cewa ko a bayan limami kake wato za ka karanta Fatiha mun gane da kyau dan shi yana ganin idan ka zo ka musallaci limami har bayan ya gama karatun Fatiha ya gama na sura ya tafi ruku to baka samu wannan sallah wannan raka'a wannan raka'a ta barka indai ka shigo ana ruku'u tare da limami kai ruku'u tare da limami baka da wannan raka'a din saboda ka bar karatun Fatiha wanda shi kuma rukuni ne daga cikin rukunai na sallah tunda har an gama shi kuma kai baka samu damar yin shi ba ka bi shi a ruku'u shikenan wannan raka'a din ba limami ya sallame zaka tashi kai ta shi yasa yana da kwai littafi wanda yake juz'un fil qira'ati khalf al imami juz'ul qira'ati fi ssalati khalf al imam mun gane da kyau yawwara juz'ul qira'ati fi ssalati khalf al imam wato wani juz'i ne dangane da abin da ya shafi karatu a cikin sallah a bayan limami to shi ma yana da wannan wato wannan fatawa ta cewa sai mutum ya karanta Fatiha saboda wannan hadith haka kuma zamu ga cewa Abu Sulaiman al-Khattabi wanda ya yi wa sunan Abi Dawud da sharhi ma'alimus sunan da kuma haka sharful haqqi abadi wanda shi ma ya yi wa Abu Dawud da sharhi aunul ma'bud wato za mu ga cewa sun tafi akan cewa lalle haka ne karanta Fatiha a cikin sallah ga limami ga mamu da mai sallah shi kadai duk wanda zai yi sallah sai ya karanta Fatiha to Albani yace thumma nahahum anil qira'ati kulliha fil jahriyya sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana sahabbai dangane da yin karatu gabaki daya karatu kacokan fil jahriyya a cikin sallar da wato limami yake bayyana karatu a ciki ba za su karanta Fatiha ba haka ba za su karanta sura ba وذلك حين من صرف من صلاه جهر فيها بالقراءه وذلك wannan kuma hani da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wa sahabbai lokacin da ya gama wata sallah ce wanda bayan ya gama wannan sallah din wanda ya bayyana karatu a cikin ta wa fi riwayatin annaha salatu subhi wato a cikin wata riwaya sallar asubahi ce wato hadithin abu huraira wanda shi ma dai wannan hadithin abu dauda ya fitar da shi wannan hadisi na ubada ibn samit wadansu daga cikin malaman hadisi musu inganta shi ba amma wadansu sun inganta shi sun ce isnaduhu jayyid shi yasa malam albani shi ma yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa wannan hadisi ne yana da kyau mun gane da kyau to shi kuma hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sarafa min salatin wa fi riwayatin nadhunnu annaha subhu jahara fiha bil qira'ati falamma sarafa qala hal tara ma'iya ahadun minkum anifan faqala rajulun na'am ya rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam inni aqulu mali unazau al-qur'an inni aqulu mali unazau قال ابو هريره فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله من القراءه في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله تو انا هنا cikin sunan abi dauda to shi na nan sai yace wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annaha salatu subhi ajika sallar da ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya gama bayan ya gama yayi magana yayi hani game da yin karatu a bayan shi ita ce sallar asubahi fa qala ma'aiki yace hal qara'a ma'iya minkum ahadun anifan shin a cikin ku akwai wanda ya karatu da tare da ni a dazu a cikin sallar nan ta asubahi akwai wanda ya bayyana karatu dan naji muryoyi na mutane sun tashi fa qala rajulun na'am ana ya rasulullah sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ƙwarar ku ya ma'aikin Allah ni ne ai karatuna ne kaje na tashi fa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inni aqulu mali unazau dala ci ni ho nake cewa yaya ne akai ake taccuwa kuɗa mun karatun wani da nawa unazau ma'ana ukhalau wato ya ne akai ake cuɗanya mun karatun wani da nawa ni sai in ji ina cikin karatu na wani yana shigowa nawa mun gane da kyau ko kuma mali unazau yaya ne akai ake fusgata ina cikin karatu nawa sai in sauka in shiga na wani ni ho nake faɗa nace wannan ba karatuna bane na ni kadai abu huraira Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara yarda da shi yace to wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan fantahan nasu idrajin nan maganar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab ibn Zuhri ba maganar Abu Huraira bace idraji ne mun gane da kyau saboda al idraj wal mudarajatu fil hadith ma atat min ba'd al alfaz ar ruwati tasalat kamar yanda mai bekuniya ya faɗa ko Suyuti yace wa mudarajul matni bi an yul haqa fi awwalihi aw wasd law tarafi kalami rawin ma bila faslin gane Abu Huraira yace fanta hannasu wato sai mutane suka hanu anil qira'ati gabarin yin karatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil qira'ati wato a cikin raka'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa da karatu a cikin wannan raka'a din to sai suka daina hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da suka ji wannan maganar daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ma'aiki yace inni aqulu mali unazau ya nuna bacin ran shi kan abin da aka yi to tun daga wannan lokaci sahabbai sai suka kame ba sa yin karatu a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam a raka'ar da ma'aiki yake bayyana karatu a cikin ta sannan kuma za mu ga hadisai waɗanda suke nuni akan cewa kuma idan kana sallah din a bayan limami karatun shi shine naka wa qara'u fi anfusihim sirran wato Abu Huraira yace sai sahabbai suka yi ta karatu a cikin rawukansu a boye fi ma la yajharu fihi al-imam cikin gurin da limami baya bayyana karatu a cikin sa a raka'ar da limami baya yin karatu a bayyane su ma a wannan lokacin kuma za su yi karatu ne a asirci wannan ziyada din inda kuka ga an yi wannan ma bainal qausain din nan al-imam al-bukhari ne ya fitar da ita a cikin juz'in nasa juz'ul qira'ati fi salati khalf al-imam mun gane da kyau amma dai riwaya ta Abu Dawuda iya bakin hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a iya nan ta tsaya na'am waja'al al-insata li qira'ati al-imami min tamami li'timami bihi sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya kawaici shuru mutun ya ja bakin shi yayi tsit da qira'atul imami mutun yayi kawaici saboda sauraron karatun limami min tamami li'timami bihi wannan yana daga cikar yin koyi da limami din fa qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi sane da kadai an sanya muku limami a matsayin limami ya jagorance ku ba dan komai ba dan ayi koyi da shi inna ma ju'ila al-imamu imaman liyutamma bihi sane da kadai an sanya limami a matsayin jagora saboda ayi koyi da shi dan haka fa idza kabbara fakabbiru idan limami yayi kabbara yace Allahu akbar kuma fakabbiru ku yi kabbara bayan kabbara ta limami wato alfa'u saboda tadullu ala tartibi ma'a ta'dib wato fa'un in aka yatsafi da ita tana nuni akan he na farko yayi sannan kuma na biyu zai kuma na farko din yana yi ba za a jima ba na biyu shi ma zai shine at-ta'dib da a ce fa'un gurin ta aka kawo summa to ita kuma tadullu ala tartibi ma'a tarahi mun gane da kyau wa idza qara'a fa ansitu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan limami yana karatu ku kuma ku yi shiru ku kyale ku saurari limami wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisin hiddan ina ibnu abdullahi ar-raqashi ne hiddan yace sallaitu ma abi musa radiyallahu anhu salatan فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وفي رواية وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله مغانا دا كيو حطان ابن عبد الله الرقاشي يتي وترانا ناي صلى أبايا أبو موسى الأشعري الله يكاري الدادشي صحاب مأيكي صلى الله عليه وسلم yace to lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo zaman tahiya sai yaji wani daga cikin mamudin yana cewa uqirati salatu bil birri waz zakati an hada sallah da aiki na alkhairi da kuma tsarkaka Abu Musa al-Ash'ari bayan ya gama sallah yace ayyukumul qailu kalimata kaza wa kaza wane ne naji ya ce uqirati salatu bil birri waz zakati fa'arammal qawm abu musa hidan yace sai mutanen suka yi shiru kowa ya kyale ba wanda yayi magana ya sake maimaitawa da yace wane ne yayi magana dazu yace uqirati salati bil birri waz zakati ce fa'arammal qawm mutanen da suka yi shiru kowa ya ja bakin shi ya kyale sai abu musa yace mallan hidan ko dai kai ka fade ta ce ma qultu yace ba ni na fade ta ba yace wala qadara hibtu anta bika alibi da ma abinda naji tsoro ka fada kaina ka zarge ni da cewa ni na fade ta bayan na fade ta ba wallahi ce ni da ina sauraron ku fa qala rajulun min alqawmi ana qultuha wa lam urid biha illa alkhair wani daga cikin wadanda suke sallar ne yace ni ne nace wannan magana da kuka fada amma dai ba abinda nayi nufi da ita face dai alkhairi sai Musa ce amma ta'alamuna kayfa taquluna fi salatikum har yanzu ba ku san abinda za ku fada ba a cikin sallar ku ce to inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khababana ce hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana khutuba fa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnar mu gabaki daya sannan kuma wa allamana salatana ya karantar da mu sallan nan ta da Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza sallaitum fa aqimu sufufakum idan za ku yi sallah ku tsayar da sahunku ku daidaita sahunku kar ya zamanto wani guri ya shiga wani guri yayi baya wani guri ya tulluso wani gurin yayi kwali ku daidaita sahu ta yanda sai an cika na gaba sannan za a fara na biyu sai an cika na biyu sannan za a fara na uku sannan kuma waliya ummakum ahadukum daya daga cikin ku wanda ya fi kowa karatu ya zama shine limamu fa idza kabbara fakabbiru idan limami yayi kabbara yace Allahu akbar to kuma ku yi kabbara ku ce Allahu akbar a cikin wata riwaya manzo Allah ya ce wa idza qara'a fa ansitu idan limami yayi karatu to ku kuma ku yi saurare ku yi shiru ku yi tsik ku saurari abin da shi limami din yake fada mun gane da kyau yace idan yace kuma ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullahu wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u fa innal imama yarfa'u qablakum wa yarka'u qablakum fatilka bitilka kuma yanda ma'aiki din ya fada yana cikin sahih muslim to ana sai guntule shi ya kawo gurin da ya dace ya kawo din kama ja'ala listima'a lahu maghniyan anil qira'ati ko mughniyan anil qira'ati wato kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya alistima'a lahu wato sauraron karatun limami a lokacin da limamin yake karatu mughniyan anil qira'ati mai wadatarwa ne da karatun mamudin mun gane da kyau ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sanya sauraron karatun limami da mamu zai yi ya wadatar mishi game da karatun shi ba sai yayi karatu ba fa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man kana lahu imamun dukkan wanda ya kasance yana da kai limami yana salla a bayan limami fa qira'atu limami lahu qira'a wato karatun limamin nan shine karatun sa wato wannan hadisi hadisin Jabir dan Abdullah ne wanda al-Imam Ibn Majah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini da al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a sun fitar da wannan hadisi a cikin littattafan su hada fil jahariya wannan yana magana dangane da a gurin da limam yake bayyana karatu to haka kuma ya tabbata cikin sunan na al-Imam An-Nasa'i da as-Sunan na al-Imam Al-Baihaqi Allah ya ji kansu da rahama hadithan Abu Darda'i yace su ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hal fi kulli salatin qira'atun fa qala na'am fa qala rajulun min alqawmi min al-ansari wajabat hadhihi faltafata ilayya wa kuntu aqrab alqawmi minhu fa qala ma ara al-imama idha amma alqawma illa qad kafahu wato an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da cewa shin dole ne a kowace sallah sai an yi karatu duk wanda zai yi sallah sai ya yi karatu dan Allah ya ce kwarai kwa sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ce wajabat hadi to dole ne ya wajaba kenan yanzu karatu a kowace sallah in mutum zai dole sai ya yi karatu a cikin sallah limami kake ko mamu ko kuma mai sallah shi kadai wato direba kake ko kuma kai ma kana daya daga cikin fasinja to zaka yi karatu ce sai wannan mutumin ya waiwayo waje na saboda na fi kowa kusa da shi sai yake cewa amma wa ina tunanin cewa limami idan ya zama yana jagorantar mamu yana shine direba to karatun limami ya wadatarwa mamu mun ga yanda kyau saboda in limami ya zama shine fasin in ya zama to shine wato direba kaga yanzu fasinja ba zai ce ba sai ya zo ya tuki in kuwa ya ce ya zo ya rike goluma yana ga sai a ji a hwadi to shikenan zai a barwa limami ya jagoranci lamarin mun gane da kyau wannan yana cikin sunanul kubra a sunanul kubra na nasa'i da kuma a sunan na al-imamul bayhaqi wujubul qira'ati fi sirriyyati sai kuma wajibcin yin karatu ga kowa da kowa a cikin sallar da ake asircewa karatu a ciki a raka'ar da limami baya yin karatu a bayyane to wajibi ne kowa ya zama to yayi karatu karatun wani baya saukewa na wani karatun limami baya saukewa na mamu wa amma fi sirriyyati amma a cikin sallah wanda take ta asircewa karatu faqad aqarrahum ala al-qira'ati fiha haqiqa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da sahabban shi akan yin karatu a cikin wannan raka'a duk raka'a da ya zaman to limami yana karatu amma karatun ba a bayyane yake yin shi ba yanzu a wannan lokacin da limami da mamu kowa zai yi karatu ne mamu ba zai ce ba to shikenan wa kafallahu al-mu'minina al-qitala ce tunda da yana sallah a bayan limami shi yanzu bari ma ya shiga cikin waɗansu lissafin ko akwai waɗansu abiyati da yake so ya haddace ya ce bari ya tamaimita su a cikin zuciyar shi kaga wannan ba zai yi haka nan ba faqala jabirun jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri khalfa al-imami mun kasance muna yin karatu a cikin sallar az-zuhur da al-asr a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fi raka'atayn al-ulayayn a raka'o'i guda biyu na farko muna yin karatu bi fatihatul kitabi wa suratin da fatihatul kitabi da kuma karatun sura wato a raka'a ta farko da ta biyu muna yin sallah a bayan limami muna yin karatu kuma muna karanta fatiha da sura a raka'o'i guda biyu na farko وفي الاخرين بفاتحه الكتاب اركعوي guda bi na karshe ko muna karanta fatihatul kitab wato wanda wannan zamu ga cewa hadisin abu qatada wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ya tabbatar mana da cewa ma'aiki ma haka yake hadin ce wa yusmiuna al-ayata ahyana wa kana yutawilu fi ar-rak'ati al-ula ma la yutawilu fi ar-rak'ati ath-thaniya wa hakadha fi al-asri wa hakadha fi as-subh a to can cikin sahih bukhari da muslim kenan can kuma hadisin abu qatada ne wanda yana nuni akan karatun ma'aiki a sallal az-zuhur da al-asr da magruba da as-subahi anan shi kuma wannan hadisin jabir yana magana akan waɗanda suke yin sallah a bayan limami a sallal az-zuhur da ke gabace daya adadin rakawoyin guda hudu limami baya bayyana karatu a ciki to sai jabir ya bayyana yanda suke yi a ciki suna karanta Fatiha da sura a raka'a ta 1 da ta 2 sannan kuma a raka'a ta 3 da ta 4 suna takaita da karanta Fatiha kadai mun gane da kyau to wannan haka wanda yake sallah a bayan limami haka zai yi ba zai yi iktifa'i da karatun limami ba wa inna ma ankara tashwisha alaihi biha sani dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sani dai kadai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi musan at-tashwish alayhi biha wato dokan hankalin shi da aka yi a cikin sallar az-zuhur wata rana yana sallar az-zuhur sai ji wani yana karatu a bayyane to wannan shine yayi musu amma ba wai ya hana yin karatu ga mamu ba a cikin sallar da ake asircewa karatu wadhālika hīna ṣalla adh-dhuhra bi aṣḥābihi ce wannan kuma lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi sallal az-zuhur da sahabban shi fa qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la ce wane nan ku ne ya karanta sabbih isma rabbikal a'la da zuna ji wani yana karanta suratul a'la wane nan ku ne fa qala rajulun ana sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ni ne na karanta sabbih isma rabbikal a'la ya rasulullah walam urid biha illa alkhaira yace bin yi nufin komai da karanta ta wufa ce dai alkhairi iya dai abinda na karanta saboda naji kace duk wanda ya karanta harafi ɗaya na littafin Allah Al-Qur'ani yana da kwai kyakkyawa, kuma kyakkyawa ɗaya ta bawa ana linka mai ita goma. To shi yasa wannan kwaɗayin ne yasa na karanta sabbi isma rabbikal a'la dan a cika min sikeri na na kyawawan ayyuka da kyawawan ayyuka. فقال معيكي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها أتوأتكم وترواية مذالة قد علمت أن بعضكم خالجنيها أتوحقيقا ناسانتي وحقيقا ونمتندك تكينكو يا تاب دامن كراتونا دناش خالجنيها وتوافز جيني شيني خالجنيها يافز جيني وجن كراتو يا تاب دامن ناش تكيناوا. Saboda ni ina yi a asirce na ji wani yana karanta sabbi, to yanin da yanzu in kana karatu wani ya zama to yana wani karatu, musamman in haddal ka sabuwa ce shi kuma wancan gurin da wancan yake karantawa tsohuwar hadda ce a wajenka ka daɗe da saninta, kaga za ta iya ɗauka hankalinka. Mun gane da kyau. Ko kuma ya zama to da waccan ɗin da wannan kowace tsohuwa ce a wajenka, sai ga cewa wani lokacin kana cikin karatun wancan zai iya ɗauka hankalinka. Sai manzo Allah ya ce haƙiƙa na san dama wani daga cikinku yana warta mun karatuna, nashi yana shiga cikin nawa. Mun gane da kyau. Wa fi hadithin akhara, a cikin wani hadithi na daban, wato wannan hadithi yana cikin sahih Muslim, hadithin Imran ibn Hussein ne Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa. A cikin wani hadithin kanu yaqra'una khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wato sun kasance suna yin karatu, sahabbai sun kasance suna yin karatu a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, fa yajharuna bihi, wato sai su bayyana da wannan karatu din. Suna yin karatu a bayan ma'aiki kuma suna bayyana wannan karatun ba wai a asirce suke yi ba. Fa qala, sai ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce da su, khalaqtum alayya alqur'ana, wato kun cakuɗa min alqur'ani, kun ɗauki hankali na karatunku yana shiga cikin nawa, wani lokacin ina sabka da kan nawa ina faɗawa naku, kuma in na sabka hallo in na faɗa naku in na yi ƙoƙari na dawo kan na hallo sai ku ja ni in koma cikin naku, kuna cuɗanya min alqur'ani. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin juz'i ɗin da wanda yake sananne, juz'ul qira'at fi salati khalfal imam. وقال مايكي صلى الله عليه وسلم يا فدا a cikin hadisi wanda al-Imam Malik da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Bukhari sun fitar da shi, sai al-Imam Bukhari cikin littafinsa al-Juz' din anan ya fitar da shi, al-Imam Malik cikin Muwatta, al-Imam Abu Dawud cikin Sunan Abi Dawud, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal musalli, haƙiƙa mai sallah yunaji rabbahu, yana ganawa ne da ubangijinsa. Duk wanda yake yin sallah ya sani ganawa ne yake da mahaliccinsa, don haka falyanzur bima yunajihi, kowanne daga cikinku ya leƙa ya ga da menene yake ganawa da mahaliccinsa. Don haka wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an, kada sashenku ya dinga bayyana karatun alqur'ani ga sashi. To wannan yana magana akan abin da ya shafi in ana cikin masallaci ko ana waje, kar ya zama to karatunka yana fada na dan uwanka. Kar yanda za ka ga cewa in ana karatu lokacin a masallaci ana qiyamul layli, in wancan yana tashi daban, wancan yana tashi daban, wancan yana tashi daban, in kowa ce zai dinga tullowa karatu, sai ya ga cewa musamman wanda Allah ya bashi ya zama to jahawariyyu sauti ne, mai katuwar murya wanda a hausa take, za ka ga ya hayyaci mutane gabaki daya. Kana so ka yi karatun naka ma kuma ya zama to kana farawa da shi ya dinga shiga cikin naka, sai ka koma wani guri can kotai inda ba za ka ji muryar shi ba. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kowa in zai yi karatu ya yi karatu a nitse, lokacin da kake cikin sallah ganawa ce kake da mahalicci. Aga yanzu wannan ba wai gana da mahalicci ba, ka san mu yanzu abubuwan namu ne masu a hankali. Wani lokaci idan ya ga mutum yana salula da masoyiyar shi, wallahi duk yanda ka san shi da babbar murya ko wallahi sai ka ji yanda yake da alo ina ji eh kaza 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 kaza, amma yana ganawa da Allah sai ka ji yana tullowa murya. Mun gane da kyau. Haka yanzu inda za a ce wani ya kira ya ka wani babban mutum, in ka je wajen shi in kana hira da shi yanda zaka yi ladabi kai magana a hankali ka tsaya ka jera zance ba irin yanda in ka zo kuna hira da abakanka bane in kuna hira da abakanka dariyar ka hatice ake ji amma a gaban wannan babban mutum in wata irin dariya zaka yi iya daga nan ko gurin shi ba ta isa sai ya dinga ganin mulmushin naka to amma za ka ga mutum ya zo shi masallaci yana karatu amma ya dinga hayaniya ya dinga cutar da waɗansu daga cikin bayin Allah da haka mata a ce mutum ya kula shi yasa ma'aiki ya shigo ne cikin masallaci ya tardo masallaci ya makile yana cike da muryoyi na mutane wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yace kai ƴan uwa a cikin itikafi ne dama saboda ana itikafi haka tana faruwa kai kana sallar ka ni ina ta wancan yana tashi kuma kowa da ma yazo da qur'anin shi a ji a gaban shi da Allah da qur'ani ne kake kiyabulal alhamdulillahi rabbil alamin kai ta damun mutane shi ma wancan yana fama ya amma kawai saboda naka yana shiga nashi ya hakure ya je ya barci mazala ce kada kowanne daga cikin ku ya bayyana alqur'ani ga sashi mun gane kyau wala yajhar ba'dukum ala ba'dun bilqur'an kada kowanne daga cikin ku ya bayyana wa sashi bilqur'ani da karatun alqur'ani to gashi nan yayi magana akan fa'ida a ƙasa ko fa'idatun ko ba ganta ba yawwara fa'ida wa qad dhahaba ila mashru'iyyati liqira'ati khalf al-imami fi sirriyya duna al-jahriyyati al-imamu ash-shafi'i fi al-qadim wato haqiqa wadanda suka tafi akan shar'antin yin karatu a bayan limami a sallar da ake boyewa karatu a ciki ba sallar da ake bayyana karatu ba ga su akwai al-imamu shafi'i Muhammad ibn Idris fil qadim wato a cikin fatawarsa wanda take tsohuwa saboda dama imamu shafi'i al-imamu shafi'i yana da kai fatawa al-qadim akwai kuma al-hadith al-fi fatawahu al-qadim akwai fi fatawu al-hadith mun gane da kyau saboda lokacin da ya zauna a Masar da kuma lokacin da ya zauna a Baghdad to sai ya zama to ilimi yana karuwa wani lokacin zaka bada fatawa nan da shekara 5 duba da cewa ka kallaci waɗansu hadisai ka yi hukunci da su sai bayan shekara 5 kuma ya bayyana a gare ka hadisan da ka kafa hujja da su musu inganta ba kaga zaka sauka daga wannan fatawa din ka koma wato ko to wannan duk malaman da suke karatu suna da irin wannan kuma ko shi albani in zaka yi ta karanta wannan kasa din zaka yi cikaro da irin maganganun shi wannan akan cewa ga lokaci kaza ya tafi akan ingancin hadisi kaza amma kuma daga baya dake yana karatu sai ya bayyana a gare shi wannan hadisin bai inganta ba sai ya kawo wani kammacin sa ya sauka da kan wancan hadisin kuma sai ya dawo kan wannan hadisi to haka magabata suke kullum karatu da suke yana ƙara musu wato hasken zuciya yana ƙara musu su gane gaskiya ga inda take su bita sannan kuma su saki abin da ba gaskiya din bane mun gane da kyau to amma yin kullum mutun ya zaman to ya ce fatawar da yanan da shekara 10 har yanzu yana kanta yana nuni akan littattafan shi suna nan sun yi kura ko kalkade su baya yi da Allah sai dai a raka buje su saboda ado da dan jajjara a dan yi wa daki ado amma dai mutun ya ce shekara 10 fatawar da ya bada daga nan da shekara 10 da ta huce bai taba samu cikasu ba har yanzu bai bada fatawa ba kuma ya dawo ya warware kansa baya karatu kenan amma in dai kana karatu zaka ga cewa ka bada fatawa nan da wata ɗaya ma haka kuma ka dawo ka yi taraji ba shekara 10 ba mun gane da kyau to ita ce fatawa ta al-Imam Shafi wa Muhammadun tilmizu Abi Hanifata fi riwayatin anhu da kuma Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani wato almajirin Abu Hanifa a cikin riwaya wanda aka jiyo daga gare shi wanda ikhtaraha al-Shaykh Ali al-Qari wanda babban malami Aliyu al-Qari ya zabi wannan wato wannan fatawa ta shi wa ba'du mashayikh al-mazhabi da kuma sashe daga cikin malaman mazhabar al-Imam Abu Hanifa wannan ita ce fatawar su wa huwa qawlu al-Imam az-Zuhri sannan kuma wannan fatawa ta shar'ancin yin karatu a bayan limami a sallar da limami yake asircewa karatu a ciki ita ce fatawa ta babban malami cikin tabi'ai الامام الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابو بكر المدني ومالك سنن كما ايتاه فتاوى الامام مالك Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi al-Madani ra'sul mutqinin wa kabirul mutasabbitin wa ibn al-Mubarak da kuma Abdullah ibn al-Mubarak daya daga cikin manyan malamai wato Abdullah ibn al-Mubarak yana da kai maganganu masu tsada kuma yana da kai littafin az-Zuhud yana da littafin az-Zuhud wa Ahmad ibn Hanbala wa Ahmad ibn Hanbalin sannan kuma ita ce fatawa ta Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa wa jama'atin min al muhaddithin sannan kuma ita ce fatawa ta jama'a da yawa ta malaman hadisi wa ghairihim da wadansu wa huwa ikhtiyaru Sheikh al Islam ibn Taymiyyah to malam yace wannan shine kuma abinda babban malami Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Salam ibn Abdul Halim al-Harrani al-Dimashqi al-Ma'ruf ibn Taymiyyah ya tafi akai Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗayan su na'am wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin hadisi wanda Allah ya ce man qara'a harfan dukkan wanda ya karanta harafi guda ɗaya talmin kitabillahi na littafin Allah al-Qur'ani falahu bihi hasana wato yana da kai kyakkyawa ta dalilin wannan harafi guda ɗaya da ya karanta dukkan mutumin da ya karanta harafi guda ɗaya talmin al-Qur'ani to yana da kai kyakkyawa sanadiyar karanta wannan harafi da yayi wal hasanatu bi ashri amsalha Ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kyakkyawa ɗaya kwa ana ribanya wa wanda ya aikata ta da kyakkyawa goma da goma tamkarta Allah ta'ala yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawmi idhin aminun لا اقول الف لام حرف ما يكي عليه الصلاه والسلام yace bazance ba alif lam wana harfi ce guda daya idan mutun yace alif lam zai samu lada goma bazan fada haka nan ba walakin alifun harfun sai dai alif shi kadai harfi ne mai cin gashin kai shi walamun harfun lamun shi ma harafi ne mai cin gashin kanshi wa mimun harfun mimun shi ma harafi ne mai cin gashin kanshi lokacin da bawan Allah musulmi yazo ya zauna yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim idan kai lissafi bismillah kadai da ka karanta harufanta ina ga sun kai harufa 19 ita kadai da ka karanta zaka samu lada 210 mun ga yana kyau bismillah kadai in kai lada 210 zaka samu alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin wallahi za ka cikin minti 5 ka samu ladan da yafi 10 in ka kama jiki cikin minti 5 ko za ka samu ladan da yafi 10,000 saboda cikin minti 1 za ka iya samu ladan 2,000 yanzu ya bismillah in ka ce bismillahir rahmanir rahim cikin minti 1 za ka iya maimaita ta 10,000 ko ba za ka iya ba kaga bismillah cikin minti 1 za ka maimaita ta 10,000 in ka maimaita ta 10,000 ka samu lada 2,200 2,200 ka samu cikin minti 1 to kaga in kai minti 5 ka samu lada 10,500 to in wadannan abubuwan karatun Qur'ani sai shi kake da wannan garabasa din mai yawa wa halu yusabu qari il athari ka qari il Qur'ani khulfun yajin mun ga ne ce to shin mai karanta sunna ta ma'aiki shi ma din harafi ɗaya lada 10 zai samu ko ko a shi dai zai samu dai lada daidai nashi dai to malamai sun yi sabani wadansu suka ce in dai zai yi karatu ne saboda yayi wa addini na musulunci khidma saboda da as-sunnatu da al-qur'ani da as-sunna tau amani ne tagwayo ne guda biyu tafiyar su tare suke a hada suke ba a raba su duk wanda kaga ya so raba su to wanda baya san addinin ne ya ci gaba mun ga ne kyau kace to shi ma zai samu lada in ka karanta hadisi guda ɗaya wanda yake dauke da harafi 10 to shi ma zaka samu lada 100 tab lalle wannan ho'en uwa kuma yana ga sifatu salatin da biye nan yi kokari mu haddace shi mun ga ne eh istiaza to istiaza saboda ita a cikin alqur'ani za mu ga cewa bata huto ba duka a'udhu billahi minash shaitanir rajim to amma idan muka yi lissafi akwai innahu huwas samiul alim fas'id billahi minash shaitanir rajim wadannan to amma bismillah ita ita zo ta cikin alqur'ani ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim za mu ga cewa irin abin da ya shafi kace misali suratul namli makkiyatun wa ya 95 aya aga wannan ita ba ta daga cikin alqur'ani saboda wannan sa'a ce akai to irin fadar sura din nan shi ma suratul qasasi makkiyatun wa ya 88 aya to ita ma wannan da zaka fada zaka samu ladan nan ko saboda wannan saboda rikewa ayoyin da suke cikin sura ne saboda akwai abubuwan da su suna taimakawa mutum ne wajen rikewa ayoyin da suke cikin sura ka gane kuri kumsa waqafi da sauransu a cikin sura din nan gabake daya waqafi kaza ne ayoyi kaza ne kuri kaza ne kumsa kaza ce to wannan saboda wannan lissafin ne Allah sama Allah taimaka Allah saka musu da alkhairi wanda suke wannan abu mun gane da kyau to amma dai qur'ani din ka karanta shi yanda yake din shine abin da zaka samu ladan goma a kowane harafi daya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wato in kai lissafi in ka auna in ka lissafi harufan fatiha kadai abinda zaka samu na lada wala ba sai wanda ya haddace qur'ani ba zai tara kan shi lada da karatun qur'ani wala ko daga alamtar zuwa nasi ka iya in ka mishi biyawa 10 sai ya ga cewa to kafin ka aikata laifin da zai share maka wannan aikin na alkhairi da ka aikata zaka fi shekara guda mun gane da kyau daga alamtara zuwa nasi surori guda 10 ko wala inda ce zaka tsaya ka yi lissafi harafi nawa ne a ciki wani ya ce mu yayi lissafi kusan din safaha daya idan mutum ya karanta ta wajen ladan da yake samu ya kai kusan miliyan 1 wallahi ya kai kusan miliyan 1 yace saboda yace in dai za a limka maka 10 ne ce ya kai kusan miliyan 1 kaga irin wannan yanzu safa ɗayan ka karanta dan ka karanta safa 10 izu ɗaya muraja al izu ɗaya in ya zama to kullum kana shi kaga samu lada safa lada miliyan 10 izu biyu miliyan 20 izu uku miliyan 30 hai irin mallan gardi kenan yana gashi mallan gardi ina kai he ka fara ma rage abin da ka to in kai wasa fa saboda Allah in kace zaka rike inda yawa din nan waɗansu ba za su samu shiga ba ai mana akwai da malam Musa da abar musu abin da ya kamata kaga mutum da zai yi muraja ta izu 10 izu 20 izu 25 to kaga ai shi yanzu wannan ba za ka mai magana ba akan lada shi yasa mu dinga kyautata niyya karatun alqurani ba abin da yafi shi fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujallal lahu fi kulli halin mubajjilan ani amri aw walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal hula fama dhannukum bin najl inda jazaihi ulaika ahlul lahi wasafwatul mala kullu birri wal ihsani wasabri watuba ulahum biha jaa alquran mufassala wato da mu ga cewa alqurani wallahi duk wanda ya riko da shi ko duk wanda ya riko da shi in dai ka rike alqurani kamar yadda hadisin wato Abdullahi dan Amr wanda yana cikin sunanul darimi ya tabbatar a gobe kiyama zai zama to shine lauyan ka za ku bar ta wannan za ta zauda shi ne ana da ba ce za ka wuce karatun alqurani yana da muhimmanci mu yi kokari ɗan uwa ko mu haddace shi ba inda muka haddace mu dinga muraja'an shi da kyau kuma mu yi kokari a kullum mu dan samu wani kaso ko aya ɗaya mutum zai kara kan abin da ya haddace na da ya zama to ya kara wa kanshi kaso mai tsoka wajen abin da ya shafi lada ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu tashi da kan amin insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk